أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمتي قبل كراتين لتاهم على بركة شرح زهد نا علي بن الحسين رحمه الله تعالى. زمتاش حرف الذا حرفينا زدو yawa yake cewa izal insanu khana an-nafs minhu fama yarjuhu rajul lilhifazi wala war'ul ladayhi wala wafa'u wala isga'un nahwa litiazi wama zuhudu taqiyyu bihalqi ra'sin walaysa bilwisi aswabin gilazin walakin bilhuda qawlan wa fi'lan wa idha mana takhashu wa idmanu takhashu fil lihazi wa imalu allazi yunji wa yunmi biwusin wal firar min ash-shawazi. Yawa yake cewa izal insanu khana an-nafs minhu, idan mutun ya ha'inci karan kanshi, ya ha'inci ran shi da aikata aikin sabo, ya ha'inci kanshi, fama yarjuhu rajin, babu wani mai kauna da zai kaunace shi, lil hifazirin, saboda kiyayewa. Luga baitin yace khana min al-khiyana ne, wa khana shay'u khawnan wa khiyanatan wa makhanatan ayna qasahu, shine mutun ya tawaye wani abu. Ana cewa khana al-haqqa wa khana al-ahada wa fihi wal amana ha intar amana da makamantan su. Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, da aikata aikin sabo. Ma'ana a cikin hadisi sananne ana cewa wa iza atumina khana, idan amince mishi yayi ha'inci. Al-A'sha yake cewa wa khana az-zamanu aba malikin wa ayyu mar'in lam yakunhu az-zamanu wa khana. Ma'anar baitin shine cewa idan mutun ya ha'inci kanshi da aikata ayyukan sabo, wani ba zai mishi kauna ba ta cewa zai kiyaye addini, dan saboda ayyukan sabo gabaki dayan su ha'intar kai ne da kuma zalimcin kai. Allah ya ce, Allah ya san cewa kuna ha'intar kanku. Sai ya ce wala war'un walaihi wala wafa'un, babu wani tsantseni tare da shi, kuma babu cikan alƙawali. Wala isga'un, babu saurarawa na hawallite azu wajen sauraron wa'azi. Alwara, wara shine alwaru shine at-taharruji, tsananin kiyayewa. Ana cewa tawarra'a an kaza, ai shine taharraja anhu. Walwar'u, walwari'u bi kasri ra'i shine ar-rajulu at-taqiyyu al-mutaharrij, mutum mai taqawa, mai kiyaye abubuwa. Wa huwa wari'un bayyinul wara, wa qad wari'a min zalika yari'u wa yawra'u fi'li mudari'i kinshi. Al-akhiru an al-lihyani, aka rawaito cewa ri'atan wa war'an wa war'an wari'an, duka masdar kinshi ne, sibawaihi ya kawo shi. Wa wur'an wa waru'an wa wara'atan wa tawarru'an, duka masdar kinshi ne. Alwara'u fil asali, alwara'u cikin asali shine kame kai gami da haram, da kuma tsantseni gami da haram. Sannan ake amfani da ita hamma ga wanda kame kanshi gami da halal. Asma yake cewa arri'a shine alhadi wa husnul hay'a, yace isga'u shine alistima'u, sauraro, kama sabab kamar yadda kalmar ta gabata cewa alistima'u shine alisga, sauraro. Illa asgalitan wa rafa'alitan, ne zuciyan baya mun gani. Ma'anar baitin shine cewa idan mutun ya kasance ya ha'inci kanshi da aikata ayyukan sabo, to zaka gani ba zai kasance ba mai tsantseni ne, zai ga dukkan ayyuka na sabo duk zuciyar shi in ta nuna mishi tana son kaza aikatawa yake, dan saboda bai karkatar da kunnan shi zuwa ga wa'azi, ba zai saurari masu wa'azi ba, dan son zuciyar shi ya riga sabo, ya riga ya ci zuciyar tashi. Yace wa ma zuhudu taqiyyu bi halqi ra'sin, zuhudu ta mai tsoron Allah ba bai taƙaita ba akan aske gashi. Walaysa bilubsi aswabin gilazin, kuma bai taƙaita ba akan sa tuha mai kaburi mai nauyi, dan saboda nuna tsoron Allah da taqawa. Kawai yana so ya ce taqawa ba wai abu bane na zahiri da nuna ta a cikin tuha da kaya. Az-zuhudu shine az-zahada fi dunya, wala yuqalu zuhudu fi dunya illa fi dunya khasa, ba a cewa zuhudu sai cikin addini kadai, shine ziddur ragaba, kishi ya kwadayi kuma da neman duniya. Az-zahada cikin al-ashiya, ana cewa wa zahida wa zahada wa hiya a'ala, ya zahadu fihi ma wa zuhudan wa zahadan bil fatahi, a wajen al-imamu siba wa hiya yake rubuta shi wa abun nan wa zahadan, wa zahadatan fa huwa zahidun min qaumin zuhad, zuwa karshe wa kanu fihi min az-zahidin. Ma'anar bait, ma'anar baitin shine cewa idan mutun ya kasance la kade kasance ya nura kawai da kula da mazhar na zahiri, tuha ita ce zai rika ganin cewa ita ce abun nan ma'auni na taqwa da tsoron Allah, ba wannan bane kade. Ya zo cikin hadisin Muslim cewa Allah madaukakin sarki bai kallon ganga jikin ku kuma surorin jikin ku, sai dai yana kallon zuciya ne. He yace walakin bil huda qawlan wa fi'lan, yace walakin sai dai shi zuhudu, abinda ake lissahi a zuhudu shine yana kasancewa bil huda, da shiriya, qawlan wa fi'lan, ta wajen fadan mutun a same shi shiriyayye, da wajen aikin shi a same shi shiriyayye. Wa idmanu takhashu'i, da kuma dawwamar da abin nan dawwamar da tsoron Allah fil lihazi a cikin kallo idman shine tabbatarwa almuwazaba wal mulazama shine al idman ana cewa admana fulanun ala kaza ai wazabahu wa lazamahu mutun ya lazumci abu shine admana akwai wannan hadisin yake cikin 50 hadis wa mudminu khamla yadkhulu jannata mudminu khamrin mai lazumta shan giya mai lazumta shan giya shine idman shine al mulazama Abu Nuwas yake cewa ka anna khalfa multaqa ashfarahu yafarun gada yudminu fi isti'arihi yudminu yana lazumta al-lihazu shine mu'akhkharul ayni karshen ido wanda ke wajen kudu kuke kenan nan kin sinin ido na nan wajen shi ake cewa al-lihazu al-lihazu shine sa harari ake kiran shi da haka nan jam'in shi shine al-lahaz wallahaza al-marra min lahazul ayni an ce al-lahaza lahaza shine lokaci guda na kallo kallo dan takaitacce gajere lahazul aini ana cewa sakata anil kalam lahaza ya kyale gami da magana lahaza mana ne dan lokaci karami sosai yana nihi miyuwa nan gurin shi malam yake nihi sai ya kawo lahaza dan saboda kiyaye wazanin baitin shi abu tamam yake cewa agamid anil muhijat sayfu nadirin falaqad tarana min lahazil fatiri al lahaz al fatiri busairi mai abun nan mai alburda a cikin wani waken shi ba cikin alburda ba yake cewa fi mawqifin gashiyal lihaz fala yara wa bi anna amwal adwa'if hullilat gashiyal lihaz wa qala wa awa'ud dimashqi wannan mawakan da dama magabatan wa'annan littahin daya da ya shahara na malami kaudibi muke shi daya ne yake da yanzu an daga an ce busairi ya ce kaza zai tunanin cewa cikin alburda shi ko yana da littattafan waƙe wajen 20 da wani abu suna da yawa haka nan mai abun nan mai 20 ya shi ma an ce mai 20 ya ce cikin kaza sai an ayyana suna da diwan da wawinikin su masu yawa na waƙe-waƙen su wa awa'ud dimashq yake cewa mala hazat lahazatuhu lahazam ri'in illa sta'aza lahaz min lahazatihi kaga ha wajen so biyar ya hada lahaza a cikin baitin shi yace abin da yake nihi zuhudu na shari'a shine mutun ya kasance ya kiyaye cikin ayyuka da maganar shi kuma ya dawwamar da tsoron Allah cikin kowanne lokuta na zamanin shi ba kula da mazhabar da tuhahi kadai suke nuna cewa wani mai tsoron Allah ne wannan kuma wannan abin da yasa ya kawo wannan yake cewa bilibsu aswabin gilazin bi halqi ra'sin saboda shi wannan wani abu ne wanda kowace mujtama kowace al'umma da daidai gurgurdan abin da suke riya na sanya tuhahi suke amfani na nuna takawa shi yasa ya kawo wannan wannan yana nuna mana a can lokacin su wannan shine masu abin nan riya da nuna takawa ta zahiri suke amfani da shi da nuna cewa su masu zuhudi ne mu kuma kaga wannan ba zai dace da mu wadan saboda ba haka ba ake yi kamar mu yanzu sai a ce dai tsoron Allah ba sa babban rawani bane da babban riga saboda shine ake amfani da shi da nuna cewa wani mai takawa ne sai yace wa imalul ladzi yunji wa yunmi kuma tsoron Allah zuhudi shine mutun ya aikata allazi yunji abinda zai tseratar da shi gobe kiyama wa yunmi kuma abinda zai dade shi yace bi wusi in daidai iya kokarin shi wal firar min shawazi kuma ya nisanta ya gudu game da hababbaka ta wuta yunmi shine zuhudi shine karawa dai saboda annama shine azziyada annama yana mu shine izada khadi'a sha'iri mai rasuwa 45 hijriya yace wa abna'uhu bidun kiramun nama bihim ila suratul ulya abun ghayra tawami nama bihim nama shine da duwa kalmar shahararra ce al-shawaz shine ai annar wuta yake ne ni santar da kai gami da wuta yayi amfani da shawaz saboda dacewar baitin shi ana cewa ash-shawaz ko kuma ash-shawaz shine allahul ladzi la dukhana fi hababaka ta wuta wadda ba ta da hayaki ko daya wuta lokacin da ta kama take ci sosai a ko lokacin da ba ta yi tana tsakiyar cinta wuta ce kawai take babu wani hayaki mai huta to a wannan lokacin ake ce mata ashwaz wanda lokacin ta yi tsananin zahi yursalu alaikum ashwazun min nar za a aiko muku hababaka ta wuta kaga sai Allah ya amfani da kalmar ashwaz dan shine a lokacin da wuta ta yi tsananin zahinta tana tsakaccin ta wanda ko hayaki babu a ciki qur'ani mai girma yana cike da balaga Umayyah ibn Khalaf yana ma Hassan ibn Sabit zambo yake cewa alaysa abuka fina kana qainan ladal qainati fastalan fil hifazi yamaniyan yazallu yashuddu kiran wa yanfaqu za'iban lahabu shuwazi kaga lahabu shuwazi yana mushi zambo akan cewa baban shi makeri ne kullun yana busa wuta ma'anar baitin shewa cewa zuhudu shine da aiki a aikace ayyukan da zasu kara maka ayyukan ka na alkhairi kuma kai abun da zai tsiratar da kai gami da wuta da hababbakarta da wannan shine hakikanin zuhudu wanda malam ya faɗa ka aikata abun da zai tsiratar da kai daga wuta ya kara ayyukan ka na alkhairi shine hakikanin zuhudu a cikin musulunci kuma wannan magana tashi haka ce ba zuhudu wanda yake na kula da zahiri ba kula da gyara mazhar ba nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba maladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara shi ma a ƙarshen shi ga fa'idar da zamu bada a cikin wannan littafin wanda yana zaburar da mu akan neman ilimi littafi ne da karatun zauri galibi gurare da dama ba ko ina ba ana sa shi shine Adiyatul Mu'udi na Abdullah Siqa wani malami wanda ya biyo Kano ma a cikin lokutan da yake yawo amma yanzu ban tabbatar ba da samun cewa wani lokaci aka yi shi ban dai bincike ba akan wani lokaci aka yi shi a nan gurin a cikin Adiyatul Mu'udi babuka ne masu yawa yayi daga cikin sha'anin ibadat har zuwa ƙarshe yake sha'anin wa'azi da sha'anin tunatarwa da makamantansu malami ne lugha kuma babban malami ne na shari'a a cikin baban ilimi da ya buda yake cewa aslul huda al-ilmu minna wa su'alu lahu aslul dalalati jahalun bi'sa lil umami ra'asul ulumi ulidu min fi talabin fal aqsa min amali shaytan fa atasimi wa man tahaqqaqa anna al-maut talibuhu la budda bi talabi al-ilmi lin nadami yace asalin shari'a a cikin duniya gabaki daya shine ilimi ko kuma tambaya game da ilimi kuma asalin bata gabaki daya ga al'umma shine jahilci yace shugaban ilimin muka gabaki daya wanda kamata mutun ya nema shine ilimin addini fal aqsa min amali shaytan akasin wannan aikin shaytan ne fa ta simi ka nemi tsari da shi duk wani ilimin da kai ta neman shi wanda ba ruwan shi da addini ba ilimin addini wane kange ka da ilimin addini to kawai shaydanci ne ka nisanta da shi kamar yadda muke ciki yanzu mutum boko ba dare ba rana amma yanzu a cikin manan gabaki ɗayan ku nan zance idan aka samu ɗalibi ɗaya wanda yake santi premier a ne karatun da yake dauka duka a gama karatukan ku bai kai shi amma kuma bai ahadari ba ruwan shi ko ahadari a lokacin da bala'in da suke dauka na karatu akan neman duniya ne amma kuma shekara ɗayan nan inda a ce kan Qur'ani wallahi har da ta kirki zai hada a shekara ɗaya in aka nuna maka littattafan da ake ba zaka ce ba dan adam zai dauke su baka yarda baka cewa mutum ne zai za a koya ma wannan a shekara guda to ka gani a shekara guda kuma baɗi haka nan a shekara nawa amma kuma yi ake kuma ana nasara to kuma mutum ya san cewa ba tabbas wani sai ya kai ma san kim a ne ko wata kafira ma ne ya gagare ta hiye shi ko kuma wajen wannan karatun na banza na aboka shi ma yana cikin karatu mafi bala'in wahala ko karatun jiji yana cikin karatu mafi bala'in wahala amma kuma karatun da zai hallakar da kai ba neman lahiranka ba mu kuma da muke neman namu na neman lahiran mu ba mu yarda mu wahalar da kanmu akan irin wahalar da suke yi wanda kai ka san cewa abin da kake nema ga abin da zai kai ka tsiraka duniya da lahira ka nemi lahiranka kai kamata ka tsaya kamar da hankali sama da wanda ya kasance neman duniya ne wanda yau in ya gama shi bai samu aikin ba yan mutu banza hayan ma in yaje wajen Allah ko dai bai a jahili yake zai tashi a jahili ba shi malamin da yake koya mishi ma ko ya kai ustazu doctor a wannan fannin in yaje lahira ba ruwan Allah da wannan ko da ko kallo bai ishe shi ba ko fatiha in bai iya ba a taron jahili za a tada shi yace wa man gada minna auraha fi talabin min al-ulumi gada yace ba abin ni'ami kad faza bin ni'am yace duk wanda yayi gari yana cikin masu neman ilimi to ya tabbatar da cewa ya wayi gari yana cikin wanda Allah ya ba ma ni'ima ni'ima ce Allah madaukin sarki wanda yake ba ma wanda ya ga dama daga cikin shi wanda kuma ba wanda ya santa sai wanda yake cikin abu